some of the Air Force is that terrorists were struck that day.
Director Nsadarwa, na headquarter rundunar sojojin saman Nigeria kenan, Air Commodore Ayodele Famuyiwa. Ke bayanin ainihin abin da ya faru dangane da zarge-zargen da ake wa sojojin saman Najeriya cewa sun kai farmakin bam da ya halaka gomman makiyaya akan iyakar jihohin Nasarawa da Benue a watan Janairun wannan shekara.
24th of January, even before then, there have been intel giving from several reliable sources of the activities of terrorists.
Eya Komodo Famuyiwa ya ce ranar 21 ga watan Janairun wannan shekara. Tun ma kafin wannan lokaci akwai bayanai daga kafofi daban-daban ko masu tushe da ke nuna kai koman yan ta'adda a wannan yanki. Karka manta akwai kuma farmakin nan mai suna Operation Wildstroke da sojojin Najeriya ke kaddamarwa. Bayanan sirrin sun zo daga bangarori da dama ga komandan mayakan saman cewar yan ta'adda na shirye-shiryen kaddamar da wani mummunan hari na rashin imani. Kuma akwai wata makarantar sakandaren da suka tsara sace ɗalibanta a wannan yanki. A saboda haka mayakan namu na sojin sama suke gudanar da shawaki don gano ainihin abin da ke faruwa a wannan yanki, inda aka samu tabbacin cewar yan ta'adda, ina nufin yan ta'adda, ya muka gane yan ta'adda ne. Kasan suna hawa babura da goyon mutane uku akan kowane babur su tattaru a wani gindin bishiya. To can da yamma sai ga wata babbar mota ta iso wannan wuri, inda ake sa ran ta kawo musu makamai ne. Abin kenan ma da yasa aka bada umarni a kaddamar da farmaki akan wannan mota, kuma aka yi hakan. To ranka ya dade, amma ana zargin cewar jiragen yakin ku sun halaka fararen hula ne. Ko me zaka ce akan haka?
Now if anyone is coming around to say innocent people were killed,
idan wani yanzu ya ce an kashe fararen hula ne, to ina hoton motar da ake cewar shanu ta kawo, da ake batun cewar wai sun zo karɓar shanu ne da aka kawo musu daga Benue? Ina ga wakin mutanen ana dai so a bata wa sojoji suna. To yanzu menene matsayin rundunar sojan saman Najeriya akan wannan batu mai cike da sarkakiya?
The position of the Air Force is that terrorists were struck that day.
Matsayin rundunar sojojin saman Najeriya a nan shine, mu mun kai farmaki ne akan yan ta'adda. Ko ma menene za a ce, kuma ko ma wane ne ke cewar mutanen da ba san hawa balle su ga muka kashe? To ya kawo mana hujja. Tun dai lokacin da muke kaddamar da wannan farmaki kawo yanzu, ka sake jin wani aika-aikar yan ta'adda a wannan yanki? Nace ka sake ji?
Have you heard of any terrorist activity in that area? Have you heard?
Kalaman kakakin headquarter rundunar sojojin saman Najeriya kenan, Air Commodore Ayodele Famuyiwa. Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.